Now I'm sitting here, think of yesterday. Have I drank too much in that little cafe?
Yes, you have, my friend, but you didn't understand.
Now I remember again how it went. I blame it on my friend. Every day the same when I'm waking up. Can I have a beer? Please give me a drop.
No, you can't, my friend. Even you should understand.
I like to sing and to dance. Take a chance and be with me tonight. Then we'll sing. Da 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 da.
So let us have a drink, though we haven't slept a wink. We don't even have to think it all over, 'cause tomorrow is another day. Tomorrow is another day.
And it don't matter me at all, whether right or wrong, we will have it all.
So let us have a drink, though we haven't slept a wink. We don't even have to think it all over, 'cause tomorrow is another day.
To my advice, have a glass of wine and make it feel nice.
Come and let's forget all the trouble that we had.
I like to sing and to dance. Take a chance and be with me tonight. Then we'll sing. Da 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 da